الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata. A yau muna 15 ga watan Sha'ban, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 7 ga watan 3 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sharh Sunnah na Ash-Shaykh Al-Imam Abu Ibrahim Isma'il Ibn Yahya Ibn Isma'il Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Misali masaki kenan, ma'ana wanda yake da tawaya a cikin halittarsa, wai zai iya shiga sahun gaba? Ba sahun gaba ba, ko limami yana iya zama. An gane ku? Idan ya kasance masakanta shi ba za ta hana shi tsayuwa ba, in har ya kasance gurgu ne wanda baya iya tsayuwa, to bai dace ba ya zamanto limami ratibi yau da gobe. Dole a samu wanda yake lafiyayye, mai kafafuwa, wanda zai iya tsayuwa a cikin sallah, domin tsayuwa a cikin sallah rukuni ne daga cikin rukunanta. Allahumma si domin uzuri mai karfi na rashin lafiya, ko kuma abin da ya shafi wannan halitta gurguntaka ya zamanto baya iya tsayuwa, to a shine mutum zai iya zama. Amma limami ya zamanto ratibi yau da gobe, kuma limami gurgu, wannan bai dace ba. Allahumma sai dai in guragu ne waɗanda suke tamkarsa, amma in ya limanci waɗanda suke masu ƙafa, to dole su zauna. An gane ku? Dole su zauna. In har ya kama shi ya zama limami zai musu sallah, to dole su zauna. Dalili shine hadisin da yake cikin Sahihul Bukhari. Wata rana wasu jama'a na sahabbai sun tafi gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba shi da lafiya, wanda ya faɗo ne daga kan abun hawa. Sai aka yi katarin inda ya faɗo akwai wani kututturen icce, sai ya karci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duddigensa da kagarashi, sai ya kasance manzon Allah baya iya tsayuwa. Wanda wannan yana tabbatar mana mutuntaka kin shi, duk abin da yake samu mu na rashin lafiya shi ma yana samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da suka tafi gaida shi lokacin sallah yayi, manzon Allah ya wuce gaba ya zauna, sai suka yi tsaitsaye a bayan shi. Manzon Allah sai ya musu isharar cewa su zauna, suka zauna. Bayan an gama sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa da su, innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi. Ku san da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi, kar ku saba masa. A cikin hadisi manzon Allah sai yace, wa idza salla qa'iman fa sallu qiyama wa idza salla jalisan fa sallu julusan. Manzon Allah yace, in limamin ku zai yi sallah a yi sallah a tsaye, ku yi sallah a tsaye. In limamin ku yi sallah a zaune, kuma ku yi sallah a zaune. Wannan dalili ne wanda yake nuna lalle in limami wata larura ta same shi ya zauna ya kasa tsayuwa, dole ma mu su ma zama za su. Gane ko? Dole zama za su. To dan haka dai a takaice kenan, sahun gaba yana iya shiga, ko ma ina ne yana iya shiga, ba ma sahun gaba ba, kamar yadda muka yi bayani, ko da limanci ne ya kama yakan iya yin limanci. To balantana ma kamar misali masakanta wadda bata shahi ba gabbai, ma'ana tsayuwa da sauransu, domin in makautaka ce wannan damun, kuma akwai limami wanda yake makahu ne ma Abdullahi ibn Ummi Maktum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kan bar shi a matsayin cewa shine khalifar shi, in ya fita fagen daga wani lokaci shi yake limantar jama'a har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo daga tafiyar shi. Na'am. Wai kamar misali za a yi wani zama, za a tattauna abin da ya shafi addini, ko abin da ya shafi wani lamari wanda yake na rayuwa mai muhimmanci. So da yawa za ka ji an ce a yi addu'a, a ce a yi salati kaza, a yi ayatul kursiyu da kaza, da abin da ya yi kama da haka. Shin hakan yana da asali? Hakan ba shi da asali. Lalle abin da yake da asali game da duk wani taro da jama'a ta musulmi za su yi, abin da ya shafi wata tattaunawa bangaren abin da ya shafi addini, ko abin da ya shafi bangaren rayuwarsu, lalle wannan taro akan buɗa shi da wata khutba wadda ake kiranta khutbatul haja. An gane ko? Shine yadda sahabin da ya rawaito wannan hadisi yace, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantar da mu khutbatul haja a cikin dukkan lamarinmu, yace yadda yake karantar da mu sura ta Al-Qur'ani saboda muhimmancinta. Shine innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. To haka manzon Allah yake karantar da su, dan haka duk wani taro da jama'a ta musulmi za su yi na tattaunawa wadda ta shafi bangaren addini, ko bangaren abin da ya shafi rayuwa, to abin da ya kamata shugaban taro ya bude taro da wannan khutba. An gane ko? In shi shugaban taron bai iya wannan khutba, to ba laifi wani daga cikin taron yana iya budawa. Idan ya buda, in ya so, wanda yake shugaban taro sai ya dau magana. Amma na maganar cewa a yi addu'a, a yi kaza, a yi kaza, za a bude taro, wannan ba yadda asali a cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake da asali wannan khutbatul haja tace akan dukkan wani lamari mai muhimmanci idan jama'a ta musulmi za su tattauna to abinda ya kamata a bude wannan taro da wannan khutbatul haja in an zo karshen taro kuma wato ayi shine kafaratul majlis kafaratul majlis subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika an gane ku dan haka akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake wannan yake bayanin cewa duk jama'ar da suka zauna har suka tashi daga gu ba tare da sun ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to Allah yana da tarnaq a kansu kuma wannan jama'a yadda ka san kamar misali gunga haka take to ita wannan khutbatul haja ita ce addu'ar da zata nisanta wato jama'a game da irin waɗannan fadawa cikin wannan kuskure na rashin ambaton Allah akan zama da akai kenan a buda da ita karshe kuma a rufe taro da kafaratul majlis asali ba hukuncin sa haƙorin makka wannan bai ya dacewa shi yayin da kawai aka ba mutum dama kamar misali mutumin da haƙoransa suke gilgilwa ko sun wannan shine ana iya daurewa da abin da ya shafi azurfa amma na mutum ya sanya wannan haƙori domin ado wannan kwata-kwata abu ne wanda yake bai zo ba abu ne wanda yake kwata-kwata bai dace ba in zinare ne ma mutum ya sa haramun ne in zinare ne ma mutum ya sa haramun ne in azurfa ce ma bata ma dace ba wannan abar ma mata kayan su ne na kyalkyali shi ma kuma wannan yana daga cikin bayyana ado saboda kasancewar in bakin ta bude kaga galibi abu ne wanda za su ringa wannan shi ko Allah ya haramta ma mace mumina bayyanar da adanta duk wani abu wanda za ta iya jan hankalin wasu to baya dacewa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun bayanin mu ya kasance akan gabar da malam yake fada yake cewa wala yawa gabar da yake cewa wala yakhrujuna bidhunubi min al-imani wala yakfuruna bi rukubi kabiratin wala isyani wala nujibu li muhsinihim al-jinana ba'da man awjaba lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wala nashhadu ala musiihim bin-nar wanda bayani ya gabata akan wannan gaba aqidar ahlus sunna wal jamaa mu'minai ba sa fita daga imani a sababin aikata ayyuka na zinubai matukar mutum bi halitta wannan aiki inda ka tabbata laifi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi hani san zuciya da zuga ta shaydani ya kai ka zuwa aikata wannan aiki na zinubi to wannan aiki matukar ba shirka bane da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ba wani aiki bane daga cikin ayyukan da suke hukunta ridda akan wanda ya aikata to mutum baya fita daga imani a ce ya zama kafiri kamar yadda su al-khawarij suka kafirtar da duk wanda ya aikata laifi babba daga cikin manyan laifuka. Shine anan malam yace wala yakfuruna, mu'minai ba sa kafirta bi rukubi kabiratin wala isyani, a sababin wato aikata wani babban laifi daga cikin manyan laifuka, wala isyani ko wani aiki na saku kuma bayan shirka. Su kawarij da su da al-mu'tazila yana daga cikin aqidar su cewa al-imanu la yatajazza, imani baya wato ciccirwa, ma'ana a ce ya karkasu. Dan haka suka ce fa iza zahaba ba'dahu qad zahaba kullu, in har wani bangare na imani ya tafi, suka ce to gaba ɗayan sa ya tafi. Shi yasa akan wannan kuskure nasu suka kafirtar da duk wani wanda yake mai aikata babban laifi, domin su a aqidar su idan mutun yayi ƙarya ya kafirta, idan yayi sata ya kafirta, in zina yayi ya kafirta, in giya ya sha ya kafirta, duk wani babban laifi idan ya aikata ya kafirta. To inda suka dan sha bamban da su da mu'tazila bangaren suna, su kawari suka ce kawai ya zama kafiri. Su mu'tazila suka ce a innahu fi manzilatin bainal manzilatayn, wanda ya aikata babban laifi yana wani matsayi tsakanin matsayi biyu, shi ba mu'mini ba shi ba kafiri ba, laysa bi mu'min wala bi kafir. To amma suka ce mun kwatsa muku idan ya mutu akan wannan yanayi dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta, kamar yadda ku khawariji kuke kan wannan aqida. Da su da mu'tazila sun tafi akan duk wanda ya mutu akan babban laifi daga cikin manyan laifuka ba tare da ya tuba ba, suka ce dan wuta ne kuma zai dawwama a wuta. To a aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk wanda ya mutu akan wani laifi daga cikin manyan laifuka ba tare da ya tuba ba, ba mu da hujjar da za mu kai shi wuta, lamarin shi na ga Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Allah yana iya yafe masa, ya yi masa rangwami, ya kau da kai, ya shafe masa wannan zunubi, kuma yana iya azabtar da shi. In ma ya azabtar da shi, zai azabtar da shi ne gwalgwadon laifinsa, ƙarshe ko mun ƙanƙantar imaninsa za a fitar da shi a kai shi aljanna. Domin duk hujja akan haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, lalle Ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani, duk wanda ya mutu yana shirka to Allah yayi alƙawarin ba zai gafarta masa ba. Sai yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, yana gafarta abinda ke koma bayan shirka ga wanda ya so gafarta ma. Kaga kisan kai, sata, kwaci, zina, shan giya, ƙarya, yi da mutane da sauransu, wannan duka suna cikin ma duna zalika. Don haka wannan aya ita ce dalilin da ke tabbatar da duk muminin da ya mutu akan aikata ayyuka na zinubai ba tare da ya tuba ba, to lamarin shi na ga mashi'ar Allah, ba wane nashi, in ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi. Tsakanin bawa da Ubangijinsa ba a shiga, kamar yadda Hausawa muke faɗa, ba a shiga tsakanin harshe da haƙuri. Bawa da Ubangijinsa sun fi kusa da juna, bawan shi ne yana iya yafe masa kuma yana iya azabtar da shi. Da haka maganar cewa mutumin da ya kashe kansa ya mutu kafiri, kamar yadda bayani ya gabata, wannan aqida ce ta Khawarij. An gane ko? Wanda ya kashe kansa ya mutu akan wani babban laifi daga cikin manyan laifuka, ba za mu kafirtar da shi kuma ba za mu ce dan wuta ne. Wanke shi za mu yi yadda muke wanke duk wani mamaci namu, mu yi masa da kafani, mu yi masa sallah, mu kai shi makabarta ta mu ta musulmi, mu binne. In mun gama binne shi mu tsaya mu yi masa addu'a, mu roƙa masa jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala da gafara, kuma mu ja bakinmu mu kame game da abin da ya gudana game da shi na miyagun ayyuka, mu mai da lamarinsa zuwa ga Ubangiji. In ya ga dama ya yafe masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa, ko an azabtar da shi gwargwadon laifinsa, ko mun tsawon zaman da ya yi a wuta, a ƙarshe a sababin imaninsa ko mun ƙanƙantarsa za a fitar da shi a kai shi aljanna, kamar yadda hadisi yake cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari. Manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, idan ƴan wuta sun shiga a ranar kiyama, idan ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta, Ubangiji ta'ala yakan faɗa ga mala'ikunsa, ku je ku bincika, ku burcike wuta, duk wanda kuka samu imani gwalgwadon ƙwayar komayya ko gwalgwadon ƙwayar gadagi, Ubangiji ta'ala ya ce ku fito da shi. Manzon Allah ya ce mala'iku za su je su bincike wuta gaba ɗaya, duk wanda suka samu imani ko mun ƙanƙantarsa a zuciyarsa za su fito da shi. Manzon Allah ya ce za a fito da su sun ƙone ƙurmus tamkar gawayi, a lokacin nan sai a jefa su wata ƙorama ta rayuwa, take yanke gangan jikinsu sai ya toho ya yi kyau a kai su aljanna. Wannan hadisi yana tabbatar mana ko duk wanda ya mutu akan tauhidi, ko mun kankantar imaninsa ba zai dawwama a wuta, ko mun tsawon zaman da yayi karshe makomar shi ita ce aljanna. To dan haka kenan mu gane wannan aqida ba aqidar mu bace na cewa wanda ya kashe kansa ya mutu kafiri, duk wanda ya mutu akan babban laifi daga cikin manyan laifuka kawai zamu maida lamarinsa zuwa ga Ubangiji. Shi ne muka yi misali a matsayin mutum na mumini wanda yake mai saban Allah, ko da kofin giya ya mutu a hannu, ba mu da hujjar da za mu kafirtar da shi, kuma ba mu da hujjar da za mu ce dan wuta ne. Yadda muke mu'amalantar kowane mamaci namu na musulmi, haka za mu mu'amalance shi, komai ai masa, kawai illa kasancewar abin da ya shafi bangaren yi masa sallah shine shugaba mai daraja zai nisanci gawar a sa wani wanda yake dai daga cikin jama'a ya wuce gaba ya yi masa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan nisanci yin sallah ga gawa ta wanda yake da laifi, kamar yadda a farkon musulunci idan an ce ma manzon sallallahu alaihi wasallama wannan mamaci ana bin sa bashi, manzon Allah sai ya ja baya sai ya ce sallu ala sahibikum, kuma dan uwanku sallah ni ba zan yi masa ba, ba dan komai ba, domin manzon Allah ya sanya jama'a cikin hankalinsu cewa su nisanci bashi, bashi abu ne wanda yake mai hadari. To dan haka malamai suka ce shugaba mai daraja sai ya nisanci yi ma gawar sallah, domin ya zame ma sauran jama'a wa'azi su nisanci aikata irin wannan aiki. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake faɗa, yace in har a matsayin ka na shugaba ka nisanci wannan gawa, ka ki yi mata sallah domin abin ya zame ma jama'a wa'azi, to a boye kai masa addu'a na Allah ya gafarta masa ya yi masa rahama, domin ya zamanto ka hada tsakanin kyawawa guda biyu. A gane ko? Rashin yi masa sallah wa'azi ne ga jama'a, kuma ka yi masa addu'a ka roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce wala yakfuruna bi rukubi kabiratin wala isyani, muminai ba sa kafirta a sababin aikata babban laifi daga cikin manyan laifuka, wala isyanin ko wani aiki na sabo kenan. Amma anan karka doge akan wata faɗa da zaka yi suna cewa ai in dai mutun yayi kalimatu shahada ba yadda za a ce ya kafirta, a'a akwai abubuwan da suke warware kalimatu la ilaha illallah, domin duk wanda yazo da wani abu wanda yake na shirka to wannan ya warware la ilaha illallah. akwai abubuwa na ridda wal iyazu billahi wadanda suke kafirtar da mutum bayan musulunci shi, an gane ko? Amma duk wani aiki wanda yake koma bayan shirka, to wannan baya kafirtar da mutum a ce ya zama kafiri dan ya aikata wasu ayyuka na saban Allah, kamar yadda su Khawarij da Mu'tazila suka tafi akan haka. Sai ya ce wala nujibu li muhsinihim al-jinana, mu aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa ba ma cancanta aljanna ga mi kyautatawa daga cikin mu'minai ba'da man aujaba lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bayan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanta masa aljanna. Kamar dan mun ga mutun salihin bawa ne mai matukar da'a ne ga Ubangiji a iya abin da ya bayyana gare mu, idan ya mutu ba za mu ce wani dan aljanna ne, idan muka ce wani dan aljanna ne wannan mun yi bugun gaba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma mun faɗi abin da ba mu da sani game da shi. Sanin dan aljanna baya tabbata sai ta hanyar wahayi, an gane ko? Sai ta hanyar wahayi ake sanin ainihin dan aljanna da ainihin wanda yake dan wuta. Dan mutum yana kyautatawa, ya mutu akan wannan kyautatawa a iya abin da ya bayyana gare mu, to bai dace ba mu ce wani dan aljanna ne. In har ka faɗa ka ce wani dan aljanna ne, to ka kagi faɗa ka dangana ma Ubangijinka abinda baka da sani game da shi, wannan kuma haramun ne. Kamar yadda Allah ya hada wan irin wannan fada da shirka abu daya a fadarsa, kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayril haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sulqana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu. Allah ya haramta muku ku fadu wata fada ku dangana ga Ubangijinku abinda ba ku da sani. Haka a can cikin suratul Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kar ka bibiyi abinda baka da sani. Dan haka mutumin da ya mutu akan kyautatawa iya abinda zamu fada, wana muna kyautata masa zatan samun rahama ta Ubangiji, muna fatan aljanna ta zamanto makomarsa, an gane ko? Ko mutum misali a cikin Ka'aba Allah ya masa rasuwa, yana cikin sallah goshin shi ya kai goshin shi kasa, bamu da hujjar da zamu ce dan aljanna, sai dai mu ce muna kyautata masa zatar rahama ta Ubangiji. Shi yasa anan malam yace wala nujibu li muhsinihim aljinana ba'da man aujaba lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, ba ma wajabta aljanna ga mi kyautatawa daga cikin mu'minai in ban da waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabta musu aljanna, ya cancanta musu ya ce wani dan aljanna ne, wani dan aljanna ne, kamar yadda bayani ya gabata ya zano sahabbansa guda goma ya ce waɗannan ƴan aljanna ne: Abubakar, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, Abdurrahman ibn Auf, wannan tabbas ƴan aljanna ne kamar yadda manzon Allah ya bada labari. Haka Thabit ibn Qais ibn Shammas, manzon Allah ya tabbatar da cewa dan aljanna ne, da sauransu. Haka waɗanda suka halarci yakin Badar 313 ko da 15 su ma wannan tabbas ƴan aljanna ne, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, Ubangiji ta'ala ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin Badar da jin kansa. Faqala imal faqala am, yake cewa imalu ma shi itum, faqala amalu ma shi itum fa inni kad ghafartu lakum, Ubangiji ta'ala yace ku aikata duk abin da kuka so na gafarta muku. Duk wanda Allah ya gafarta masa, to bayan haka Allah ba zai yi fushi da shi, kamar wanda Allah ya cancanta masa yardar shi, to ba zai yi fushi da shi ba. Dan haka wannan yana tabbatar da duk waɗanda suka halarci yakin Badar ɗin aljanna ne. Haka waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin wata itaciya a shekara ta 6 da hijirarsa a sulhul Hudaybiya, su ma gaba ɗayan su 400 da ƴan kai ƴan aljanna ne. kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya turo sako laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Allah yace ya yadda da mu'minai yayin da suke mubaya'a da kai karkashin wata itaciya, karkashin wannan itaciya, to duk wanda Allah ya cancanta masa yarda shi, to Allah ba zai yi fushi da shi ba. An gane ko? Ba zai yi fushi da shi ba. Kuma ya tabbata a cikin hadisi sahihi, hadisin na cikin Sahihu Muslim, manzon Allah ya ce lan yadi jannara man baya'a tahta shajara, duk wanda ya mubaya'a da ni karkashin wannan itaciya, manzon Allah ya ce har abada ba zai shiga wuta ba. To dan haka dai a takaice ka'ida sanin ainihin dan aljanna sai ta hanyar wahayi, haka abin da yake shiyance, haka yace wala nashhadu ala musiihim bin nar, ba ma shaidawa game da wuta ga wanda yake mai mugunta aiki daga cikin mu'minai. Dan mutun ya mutu yana ayyuka na shashanci, ayyuka na sabon Allah, a matsayinsa na musulmi ba za mu cewa na dan wuta bane. Shi ma sanin ainihin dan wuta sai ta hanyar wahayi, wanda ya mutu akan kafirci wannan tabbas dan wuta ne, babu kokonto game da shiga wutarsa. Amma duk wanda yake a matsayinsa na mumini mai sabon Allah ya mutu akan aikin sako, to ba za mu ce dan wuta ne. Dan sanin ainihin dan wuta sai ta hanyar wahayi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labari, yake cewa tabbas naga Amr ibn Luhay al-Khuzai a cikin wuta yana jin ɗiyan hanjinsa a ƙasa. Manzon Allah yace domin shi ne horkon wanda ya sunnanta bautar gumaka a cikin Larabawa, shi ne ya ɗauko gumaka ya kawo ya sa a cikin Ka'aba, shi Amr ibn Luhay al-Khuzai. Haka Abu Lahab nasi na Al-Qur'ani ya tabbatar mana dan wuta ne. Gane ku? Kenan dan haka sanin ainihin dan wuta sai ta hanyar wahayi, wanda ya mutu akan kafirci wannan dan wuta ne. Duk wanda ya mutu akan kafirci wannan dan wuta ne. Amma mai sabon Allah ya mutu akan wannan aiki na sako, ba za mu ce dan wuta ne. Duk wanda ya ce dan wuta ne, wannan yayi bugun gaba, yayi karan tsaye ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai dai a ce ana ji masa tsoron haduwarsa da Ubangiji, amma kuma ana fatan Allah ya rangwamta masa laifinsa. Za mu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمهدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فتن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, yake cewa wal Qur'anu kalamullahi azza wa jal, Al-Qur'ani zance ne na Ubangiji mai girma da ɗaukaka. Wa min ladunhu, wannan Al-Qur'ani ya sauka ne daga gunsa, wa laysa bi makhluqin, Al-Qur'ani ba halitta bace daga cikin halittun Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa yabidu balantana ya hallaka a wayi gari a ce babu shi babu duriyarsa babu shi babu alamarsa kamar yadda halittu za a wayi gari gaba ɗaya babu su babu alamarsu kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa kullu shay'in halikun illa wajha da fadarsa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram dukkan halittu waɗanda suke cikin sammai da ƙasai gaba ɗayan su masu karewa ne in banda wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala to dan haka anan da malam yace wal qur'anu kalamullahi azza wa jalla alqur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala zancen Allah ko sifa ne daga cikin sifofinsa an gane ko sifa ne daga cikin sifofinsa kamar yadda Ubangiji ta'ala wanzaje ne to haka duk wata sifa tashi wanzazzaci kamar yadda zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe to haka sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ba su da farko kuma ba su da ƙarshe kasancewar alqur'ani zance ne na Allah ayoyi ne na alqur'ani suka tabbatar mana da haka da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa alqur'ani ba halitta bace zance ne na Allah fadarsa a fatadu mauna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun Ubangiji ta'ala yace yanzu kwa ringa kwadayin an yu'minu lakum yahudu su yi imani da ku ma'ana su yi imani da manzon da aka turo muku wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi alhali wata jama'a daga cikin su suna jin zancen Allah thumma yuharrifunahu sannan su canza zancen su girkita shi min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimci ga yadda zancen yake kuma wa hum ya'lamuna alhali sun san da cewa sun canza zancen ba haka ba yake kaga wannan yana tabbatar da cewa kamar yadda at-taura da injila zance ne na Allah haka shi ma alqur'ani zance ne na Allah haka fadarsa wa in ahadu minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun ubangiji ta'ala yace idan aka samu wani daga cikin mushrikai ya nemi cewa ka bashi tsaro da kariya ka amintar da shi dan ya zo ya ji zancen Allah Ubangiji ta'ala yace ba shi tsaro da kariya ka amintar da shi hatta ya sama kalamallahi har ya ji zancen Allah bayan ya gama in zai koma ka ba shi tsaro da kariya ka kai shi inda zai amuntu wanda wannan yana tabbatar mana alqur'ani zancen Allah ne kamar yadda manzon Allah anan Ubangiji ta'ala yace in wani daga cikin mushrikai ya nemi cewa a ba shi dama ya zo ya zauna ya ga yadda ku musulmi kuke gudanar da addinin ku in ya kayatar da shi ya burge shi Allah ya masa dace ya karba in kuma Allah ya kaddara masa tabewa da halaka ya ki karba shine Ubangiji ta'ala yace fa ajirhu ba shi tsaro da kariya hatta ya sama kalamallahi har ya ji zancen Allah kaga anan me yace ya ji zancen Allah kenan alqur'ani a aqidar ahlus sunna wal jamaa zance ne na Allah shi yayi zancen yaji yadda jibrilu yazo ya iso da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shi kuma ya isar da wannan alqur'ani ga mu'minai shine yace wa milladunhu kuma daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake an gane ku daga gunsa yake sabani ga su waɗanda suka kauce ma tafarki madaidaici su sun tafi akan cewa a shi wannan alqur'ani daga lauhul mahfuz ne jibril yake cirowa yake isowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah bane yayi zance da alqur'ani dan haka suka tafi akan cewa alqur'ani kawai halitta ce daga cikin halittun Allah. Wai su suna ganin cewa shi jingina alqur'ani zuwa ga Allah min babi ibafatil makhluqi ila al-khaliq, yana daga babi hanya ta jingina halitta zuwa mahaliccinta. Magana ko shi kuma abin da yake shi alqur'ani jingina shi zuwa ga Allah min babi ibafatis sifa ila al-mawsuf, yana daga hanya ta jingina sifa zuwa abin siffantawa. Saboda abinda ake jinginawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kasu kashi biyu, kamar yadda Ibn Abil Izzi al-Hanafi, wanda yi sharhin al-Tahawiyya al-Aqidatu al-Tahawiyya, yake bayanin cewa jingina wani abu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kasu kashi biyu. Kamar misali, kashi na farko abubuwan da Allah yake jinginawa zuwa kansa, abin da ya shafi abubuwa masu daraja irin cewa Ka'aba dakinsa ne, kamar yadda ya ce wa tahhir baitiya li ba'ifina wal akifina war ruk'i sujud, kamar yadda ya jingina taguwa ta Annabi Salihu zuwa gare shi cewa tashi ce. An gane ko? Fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha da sauransu. To wannan min babi ibafatil khaliq ne ila wannan min babi ibafatil makhluq ila al-khaliq, kenan wannan ya jingina halitta ce zuwa gare shi, amma ba dan komai ba, dan ya nuna mana darajar wannan halitta da matsayinta a gare shi. Amma abin da ya shafi sifofi nashi, kamar zance, kamar ji, kamar gani, kamar ilimi, kamar kudura da sauransu, abinda kenan baya tabbata da kanshi, wannan duka yana cikin min babi idafati sifa ila al-mawsuf. An gane ko? Kamar misali ilimi, kamar da zamu ce ilmullahi, ilimi na Allah. Kaga shi ilimi ba sifa bace wanda take tabbata da kanta, kenan wannan sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda ji sifa ce daga cikin sifofinsa, kudura sifa ce daga cikin sifofinsa, to haka shi ma zance sifa ne daga cikin sifofinsa. To shi alqur'ani zancensa ne, dan haka sifa ce daga cikin sifofinsa, ba halitta bane. To shi yasa anan malam yace wal qur'anu kalamullahi, alqur'ani zance ne na Allah, kenan Allah ne yayi wannan zance, kuma zancensa zance ne da harafi da sauti wanda ake ji. An gane ko? Dan haka alqur'ani gaba daya lafazinsa da ma'anarsa gaba daya daga Allah subhanahu wataala yake. Idan ka dauki alqur'ani farkonsa da karshensa gaba daya zancen Allah ne. Takaddu da zigen taddawa, wannan shine halitta. Amma lafazin da ma'anar gaba ɗaya daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. Shi yayi zance da alqur'ani, Jibril ya ji wannan zance, ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi kuma manzon Allah ya isar da shi wato ga mu'minai. Sune sahabbai manzon Allah ya isar da wannan alqur'ani zuwa gare su, su kuma suka isar da shi zuwa gare mu, haka zai isa ga dukkan wani mu'mini har zuwa kiyama. Shi yasa malam yace walaysa bi makhluqin alqur'ani, ba halitta bane. Wanda fitinar cewa alqur'ani halitta ne, wannan ta samo asali lokacin da jahmiya suka zamanto sune masu fada aji, wadda wata firqa ce, wata jama'a ce, wanda suka kauce ma tafarki na ahlus sunna wal jama'a, wanda suna kai dangane ne zuwa Jahm ibn Safwan, sune suka ce alqur'ani halitta ce daga cikin halittun Allah. Su suna ganin cewa wai kasancewar in har suka ce alqur'ani zance ne na Allah, to wai sun kamanta shi wai da bayinsa. Shi yasa suka ce a halitta ce daga cikin halittunsa. To a takaice ko, alqur'ani zance ne na Allah, sifa ne daga cikin sifofinsa. Don haka kasancewar shi malam wanda yana daga cikin sababin wallafa wannan littafi, domin an samu fitina wadda take mai tsanani a wannan lokaci na duk wanda ya ce Al-Qur'ani ba halitta bane, sifa ne daga cikin sifofin Allah, to zai dandane azaba a hannun su waɗannan jama'a. Yadda al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah ya ji kansa, ba irin wulakancin da ba a yi masa ba, ba irin azabar da ba a dandana masa, wasu an kashe su ma a cikin irin wannan yanayi. To su wasu daga cikin malamai sai suka yi tawakkuf, ba sa fitowa su fada, an gane ko, sai su kyale. To sai ya kai shi wannan al-Imam al-Muzani, wasu suna tuhumar sa cewa shi ma jahami ne, ma'ana yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa al-Qur'ani halitta ce daga cikin halittun Allah. To sai ya kasance kamar yadda al-Imam al-Lalaka'i ya fitar da wani asar a cikin littafinsa ta hanyar Ibrahim ibn Abi Dawud al-Burlisi al-Misri, shine yake faɗa wani lokaci mun kasance muna zaune a gun wani malamin mu, shine Nu'aym ibn Hammad. A lokacin nan al-Imam al-Muzani, Allah ya ji kansa, ya halarci wannan majlisi. Sai Nu'aym ibn Hammad sai yake ce masa, ma taqulu fil Qur'an, me zaka faɗa game da al-Qur'ani? Al-Imam al-Muzani sai yace, aqulu innahu kalamullah, iya abinda nake faɗa aqida ta game da al-Qur'ani zance ne na Allah. Sai Nu'aym yace masa, ghayru makhluq, al-Qur'ani ba halitta bane? Sai nace masa, ghayru makhluq, nace al-Qur'ani tabbas ba halitta bace, sifa ne daga cikin sifofin Allah. Sai ya sake masa tambaya, sai yace, inna Allaha yura yawmal qiyama, shin ana ganin Allah a ranar kiyama? Al-Imam al-Muzani sai ya ce masa, na'am, yace kwarai, tabbas mu'minai za su ga Allah a ranar kiyama. Sai ya kyale shi wannan a cikin taron jama'a, ya masa wannan tambayoyi. Lokacin da jama'a suka tashi suka watse, sai al-Imam al-Muzani sai yake faɗa, yake cewa, ya Aba Abdullah, shahartani ala ru'usin nas, ka bayyana ni, ka fito da ni fili a gaban jama'a. Sai yace, innan nasa kada aktharu alayka, kada aktharu fika, mutane sun cika magana a kanka. Yace dan haka wannan tambayoyi da na maka, yace fa arattu an ubri, an ubri aka, ina nihi ne in kubutar da kai game da tuhumar da mutane suke maka, cewa kai aqidar ka cewa al-Qur'ani halitta ne, kuma kana da aqidar cewa Allah a lahira ma ba za a ganshi ba. Shi yasa na maka wannan tambaya, jama'a su ji menene aqidarka? To dan haka shine anan malam yake ƙara tabbatar da aqidar shi a wannan littafi, cewa al-Qur'ani zance ne na Allah, ba halitta bace daga cikin halittunsa, balantana wato da zai hallaka a wayi gari a ce babu shi, babu alamar sa, a ce kamar yadda halitta take hallaka a ce ya hallaka. To wannan shine iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa. Dan haka jingina al-Qur'ani da Allah yayi zuwa ga manzansa, wannan ya jingina shi ne a matsayin cewa shi manzan mai isarwa ne, domin su suna kafa hujja cewa wai ai shi halitta ne, tunda mai Allah ya faɗa, ya faɗa a can yake cewa innahu laqawlu rasulin kare, lalle wannan al-Qur'ani faɗa ce ta wani manzo wanda yake mai daraja. Shine malaman ahlus sunna suka maida musu martani, suka ce to ai a can wannan cikin suratul wannan ma'ari, ko mu ce cikin suratul haqa, innahu laqawlu rasulin kare, wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun wa la bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun, sai ce tanzilun min rabbil alamin. A can cikin wato suratul takwir me ya faɗa, innahu laqawlu rasulin kare, bi quwwatin inda zil arshi makin, muba'in thumma amin, kenan rasuli inda aka ambata a cikin suratul haqa ba shi bane rasuli inda aka ambata a cikin suratul takwir can an ce fada ce ta manzo wa ake nihi manzan Allah nan sai aka ce kuma fada ce ta jibrilu to wa za ku danganta ba kenan a wannan an jingina fadar zuwa ga shi jibrilu a matsayin cewa shine mai isar da wannan sako ga manzan Allah shi manzan Allah an jingina fadar cewa tashi ce domin shine mai isarwa ga mu'minai amma ainihi alqur'ani zance ne na Allah shi yayi zancen jibrilu yaji shi ko yayi isar ga manzan Allah yayi isar da shi ga sahabbai kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin shine sai malam yake fada sai yace wa kalimatullahi kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratullahi da kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana ikonsa akan kowa da komai cewa a sama ko a ƙasa babu wani abu da yake gagararsa wa na'atuhu da sifarsa wa sifatuhu da sifofinsa gaba ɗaya malam yace kamilatun cikakku ne gairu makhluqatin malam yace ba halittu bane an gane ko kalimomin Allah wa qudratullahi da qudrash wa na'atuhu da duk wata sifa ta shi kamar yadda muka yi misali sam'ullahi basarullahi ilmullahi iradatullahi wa sifatuhu da sauran sifofinsa gaba daya malam yace kamilatun cikakku ne gairu makhluqatin kuma ba halittu bane kalimomin Allah subhanahu wa ta'ala wato sun kasu kashi biyu akwai kalimatullahi al-kauniyya al-qadariyya kalimomin Allah waɗanda suke kasantattu waɗanda suke na al-qadarin sa kamar yadda yake fada innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wannan ana kiran su al-kalimatul kauniyya al-qadariyya sannan kuma akwai al-kalimatu shar'iyya ad-diniyya wannan kuma ya shafi littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma manzanninsa waɗanda suka kunshi dukkan wasu hukunce-hukunce wannan kenan kalimomi ne na Allah subhanahu wa ta'ala dukkan kalimomin da waɗanda suke a shar'iyya addiniya da waɗanda suke alkauniya alkadariya cikakku ne ba halitta wannan wato ba halitta ba yana daga cikin dalilin da wato malamai suka kafa hujja akan cewa alqur'ani zancen Allah ne kalimomin Allah sifa ne daga cikin sifofinsa ba halitta bace fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace man nazala manzilan duk wanda ya sauka wani masauki fa qala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa yace ina neman tsari da kalimomin Allah waɗanda suke cikakku game da sharri da mugunta na abin da ya halitta manzon Allah yace har ya dauta ya bar wannan gu wani abu bai isa ya cutar da shi ba kaga isti'aza ibada ce neman tsari da kariya ibada ce ba a neman tsari da kariya da wani ba Allah ba inda a ce kalimomin Allah halitta ce daga cikin halittunsa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai nemi tsari da kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane ku jaya a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq wanda wannan kuma yana nuna mana kalmomin Allah cikakku ne ba su da wata tawaya halitta ku akwai tawaya a cikin ta to shi ne anan malam yace wa qudratuhu da qudrarsa sai yace wa na'atuhu da sifarsa wa sifatuhu da sauran sifofinsa idan aka ce na'at sifa ake ne an gane ko shine yace kamilatun cikakku ne gairu makhluqatin kuma ba halitta bane abinda zai nuna maka kudura ta Allah cikakka ce, a sama ko a ƙasa babu wani abu da yake gagarar Ubangiji subhanahu wataala, mai iko ne akan kowa da komai, kamar yadda ya faɗa inna Allaha ala kulli shay'in qadir, ya faɗa wa ma kana Allahu liyujizahu min shay'in fis samawati wala fil ard, babu wani abu a cikin sammai ko a cikin ƙasa da yake gagarar Allah subhanahu wataala. Amma mu kudura ta mu kudura ce tawayayya, in har kana da iko akan wani abu baka da iko akan sa. Yanzu misali, idan kana da ikon da zaka daga bahu dan san kan kilo, to baka da kudurar da zaka daga dan san kilo, kenan kaga cewa kai kudurar ka tawayayya ce. To kudura ta Allah ko kudura ce cikakka, dan haka ba halitta bace daga cikin halittunsa, sifa ce daga cikin sifofinsa. Malam yace kuma da'imatun madawwama ne, ba su da ƙarshe. Azaliyatun kuma bauri ne, ba su da farko, kamar yadda ya faɗa huwal awwalu wal akhir, shine na farko shine na ƙarshe. Manzon Allah ya fassara mana wannan aya yace, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhir falaysa ba'daka shay'un, kenan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, yadda zatin shi baye da farko, haka sifofinsa ba su da farko. Kafin Allah ya halicci halittu, damun mahalicci ne, yana da sifa ta halittar halittu. Kafin Allah ya halicci halittu, damun yana da iko akan kowa da komai. Kafin Allah ya halicci halittu, damun mawadaci ne. Kafin ya azurta bayan shi, tun can ma ma'azurci ne. Kenan sifofinsa ba su da farko kuma ba su da ƙarshe. Shi yasa anan malam yace da'imatul madawwama ne, kenan har abada ba sa karewa. Azaliyatun kuma bauri ne, in aka ce azali bauri, abinda ba shi da farko. Sai yace walaysat bi muhdathatin fatabidu, sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ba fararru bane balantana, wato sukari, su hallaka sukari, domin duk wani abu wanda yake fararri shine yake hallaka ya kare. Yace wala kana rabbuna naqisan fayzidu, ubangijinmu ba tawayayye bane balantana a ce ya dadu. An gane ko? Ba tawayayye bane balantana a ce ya dadu. Mu bayin sa mu ne tawayayyu, ana cewa wane yana kaza yana kaza, har akai lokacin da za a ce ya cika. To Ubangiji ta'ala ba tawayayye bane, cikakke ne, dukkan sifofinsa sifofi ne waɗanda suke cikakku, ba su da tawaya. Sai yace jallat sifatuhu an shibihi sifatil makhluqina, sifofinsa sun ɗaukaka gabarin kama da sifofin halittu. Shi ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, wani abu bai zamanto ba kwatancin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka ya faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kuma ya faɗa hal ta'lamu lahu samiya. Shine yace jallat sifatuhu an shibihi sifatil makhluqina, sifofin Allah subhanahu wa ta'ala sun ɗaukaka gabarin kama da sifofi na halittu. Kenan anan sai mu gane, ko da mun yi tarayya da Ubangijinmu a wata sifa daga cikin sifofinsa, to wajen haƙiƙanin sifar mun sha bamban. Kamar yadda mu ƴaƴan Adam da Allah ya halicce mu, muna ji muna gani, kuma shi ma ya siffanta kansa cewa mai ji mai gani ne. Ayat da muka karanta da zulaysa kamithlihi shay'un, sai ce wa huwa as-sami'ul basir, shi mai matukar ji ne game da abin da bayansa suke faɗa, kuma mai matukar gani ne, babu wani abu da yake boyuwa gare shi. Kuma ɗan Adam ma Allah ya siffanta shi da wannan sifofi guda biyu, hal ata alal insani hinun minad dahr lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu samian basira. To kaga anan dan Adam mai ji mai gani ne, Ubangiji ta'ala mai ji mai gani ne, sai dai hakikanin sifar an sha bamban. jin Allah subhanahu wa ta'ala ya saba da namu, jin mu bai kama da na Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yake laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Ubangiji subhanahu wa ta'ala jinsa baya da farko kuma baya da karshe, mu ko jin mu yana da farko yana da karshe, kuma jin mu tawayayye ne. Domin in har kana jin wani abu baka jin shi, yanzu ka kaddara ma ai maka zance, in aka maka zance da yaran da baka ji ba za ka fahimci me aka faɗa. Wani in ba a kuga ba ba zai ji ba, kuma in wani yana faɗa wani yana faɗa ba za ka iya jin mutum biyu a lokaci guda. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Amma Ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce, ya ku bayina, da farkonku da ƙarshenku da mutanenku da aljannunku gaba ɗaya ku tsaya a fili ɗaya ku roƙe ni in biya ma kowa buƙatarsa. Ubangiji ta'ala ya ce wannan ba abinda zai rage komai daga abinda yake guna, ma'ana duniya farkonta da ƙarshe, mutane da aljannu su tsaya a fili guda a lokaci guda, kowa ya ɗaga muryar shi ya ce ya uba, kowa ya faɗa ya ce ya Allah kaza da kaza nake buƙata, kowa ya faɗa a lokaci guda, gaba ɗayanmu Ubangiji ta'ala yana jin mu, ya san me muka faɗa, ya san buƙatar kowa, kuma mai iko ne akan biya ma kowa buƙatar shi. Don haka sai ka kiyasta duk wata sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala ta sha bamban da sifofin halittunsa. Babu wata halitta da ta yi kama da Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Shine anan yace jallat sifatuhu an shibihi sifatil makhluqina. Malan sai yace wa qasurat anhu fidanul wasifina, wato hankali da tunani da lura na masu siffantawa wato sun takaita gabarin siffanta Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wata lura da fahimta ta bawa yayi kadan ya siffanta hakikanin wato sifa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko na ka nuna kaifiya ka ce kamar kaza ne, duk hankalin mutum duk tunaninsa yayi kadan ya siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya nuna cewa ga kaifiyar yadda yake. Shi yasa a aqidar ahlus sunna wal jama'a game da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ba maganar tahrif, jirkitawa ko ta'til shine wohintarwa, ko kuma takyif nuna kaifiya, ko kuma tamsil nuna kama. Dukkan waɗannan abubuwa hudu sai ka kore su, ka siffanta Allah, ka tabbatar masa iya abin da ya tabbatar ma kansa. Shine sai yace qaribun bil ijabati inda su'ali, makusaci ne game da karba ma bayi abinda suke bukata inda su'ali, lokacin da suke roƙon sa yana kusa da su, yana jin kowa. Kamar yadda ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li waliyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kuma ya faɗa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kuma ya faɗa amman yujibul mudarra idza da'ahu. Shine anan malam yace qaribun makusaci ne bil ijabati game da karba ma bayinsa inda su'ali, lokacin da suke roƙon shi. Shi yasa lokacin da ana cikin tafiya, kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari yake faɗa, Allah ya kara masa yadda, yace in mun zo za mu hau kan tudu sai muke hailala muke kabbara muna kuga muryar mu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ya ayyuhan nasur ba'u ala anfusikum, yace ya ku jama'a ku dan saukaka ma ranku, yace wanda kuke kira fa ba kurma bane ba. An gane ko Ubangijin da kuke kira, manzo Allah yace ba kurma bane ba, Ubangiji ne wanda yana jin ku yana ganin ku, kuma yafi ɗayan ku kusaci da wuyar raƙuminsa. To da haka shine anan malam yace qaribun bil ijabati inda su'ali, makusaci ne game da karba ma bayinsa lokacin da suke roƙon sa, sai yace ba'idun bit ta'azzuzi la yunalu, kuma manisanci ne bit ta'azzuzi game da daukakar sa da kasaitar sa la yunalu, ba a iya wato shine cutar da shi, ma'ana wani bai isa ba ya ce ya kusanci Ubangiji subhanahu wata'ala da wani nau'i wanda yake na cutar ba, kamar yadda ya faɗa ya ibadi innakum lan tabulugu durri fatadurruni, an gane ko? To shine anan yace ba idun mani sanci ne bit ta'azzuzi game da buwayar sa ko kace daukakar sa, la yunalu ba a iya samar ba a iya samun shi da wata mugunta, alin ala arshihi madaukaki ne akan gadan mulkin sa, an gane ko? Ya daukaka akan al'arshin sa kamar yadda wannan mas'ala ta gabata. Malam yace ba idun min khalqihi mani sanci ne wato game da halittarsa, sabanin aqida ta al-wahdatul wujud cewa wai Allah yana ko ina shine wai ya bayyana a cikin halittunsa, Ubangiji ta'ala da zatin shi ya daukaka akan al'arshin sa, amma yana ganin bayin sa kuma yana sanar da su yana da iko akan su, wanda karmu manta ya gabata a cikin muqaddima ta risala littafin da muka gama yana fada wa annahu fawqa arshihil majidi bi zatihi sai ce wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, to shine anan malam yace alin ala arshihi ya daukaka akan al'arshin sa ba'inun min khalqihi kuma ya nisanci wato halittun sa, sai yace mawjudun wa laysa bi ma'dumin, Ubangiji ta'ala samanni ne ba rashashshe bane, wala bi mafqudin kuma ba wani abu bane wanda aka rashe shi, sabani ga aqidar su jahamiyya cewa bayya sama bayya kasa bayya kudu bayya arewa bayya gabas bayya yamma, sun siffanta Ubangiji subhanahu wata'ala bi ma'dum abinda kwata kwata babu shi, shine wata littafi da suke raba shi da a jikin kawaidi wanda suke ce masa arshada, wanda a ciki wai shine sai a ce bayya sama bayya kasa, bayya kudu bayya arewa, bayya gabas bayya yamma, bayya cikin teku bayya cikin ruwa, to duk abinda aka ce bayya sama bayya kasa bayya kudu bayya arewa bayya gabas bayya yamma kenan kwata kwata babu shi, domin su siffanta Ubangiji subhanahu wata'ala da abinda kwata kwata babu shi, to aqidar ahlus sunna wal jamaa Ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa kamar yadda ya bada labari, an gane sabani ga al-ittihad wal hulul na cewa Allah yana ko ina, wannan aqida ta sha ta ci karo da abin da yazo a cikin al-Qur'ani da abin da yazo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka aqidar cewa bayya sama bayya kasa bayya kudu bayya arewa bayya gabas bayya yamma bayya cikin ruwa bayya cikin teku, wannan kenan aqida ce ta kafirci cewa kwata kwata babu Allah subhanahu wa ta'ala. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.